A yanzu haka dai kungiyoyin addinin Musulunci a kasashen Afirka sun fara mai da martani akan matakin da kasar Chadi ta dauka na haramta sanya likabi ko burga a kasar saboda matakan tsaro biyo bayan wani harin kunar bakin waki da ya halaka jama'a a kasar ta Chadi a cikin makon jiya. Kungiyar Izala na ɗaya daga cikin kungiyoyin da ke wa'azin Musulunci a kasashen Afirka ta yamma. Sheikh Yusuf Tambo riga cikin shine mataimakin shugaban malaman kungiyar a Najeriya.
Duniya fa yau abinda ake tutiya da shi demokuraɗiyya, sukan mata lakabi da cewa government of the people for the people by the people. To in har demokuraɗiyya ake yi a duniya, to don me wasu mutane za su ɗauki niqabi ko hijabi su ce salo ne da tsari irin na gudanar da addinin su, sannan wata gwamnati ta ce za ta hana su? In an yi haka, ina demokuraɗiyya ce
saboda tsaro?
Wani irin tsaro ne zai hana mutane addininsu?
Bayyana mahimmancin haɗin kai da taimakawa marasa ƙarfi a cikin watan Ramadan na ɗaya daga cikin mahimman bayanai da malaman ke taɓowa a wannan karo. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.